sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Murtala Faruku Sanyin na. Sauraro abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Asabar 26 ga watan Agusta na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai.
Masu kada kuri'a a gaban sun yi tururuwa a rukunin zabe a yau Asabar domin zaben sabon shugaban kasa da ƴan majalisar dokoki da kuma shugabannin ƙananan hukumomi. Komandan sojojin ƙasa na Ukraine ya ce Russia na shirin sake kai farmaki a yankin gabashin Ukraine dake karkashin ikon Moscow. Hukumar kwallon kafar FIFA ta dakatar da shugaban hukumar kwallon kasar Spain Luis Rubiales yayin da kwamitin ladabtarwa ke gudanar da bincike kan sumbatar ƴar wasa ba tare da amincewarta ba.
Kanin labaran duniyar kenan. Cikin shirin za a ji cewa hukumomin jamhuriyar Niger sun umarci jakadan Faransa ya fice daga kasar a cikin awoyi 48 daga jiya Juma'a. Sannan za a ji abinda Hausawa mazauna Turai ke cewa dangane da bikin ranar Hausa ta duniya da ake gudanarwa a yau.
Ina kire ga al'ummarmu ta Hausa musamman wanda muke zamna a Turai da mu yi kokari mu yi makarantu da yaranmu za su je su koyi yaranmu.
Sai kuma shirin a dawo lafiya da Baba Yakubu Baikeri ya shirya kuma zai gabatar da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. To amma kafin nan sai ku gyara zama ku saurari labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Masu kada kuri'a a gaban sun yi tururuwa a rumfunan zabe a yau Asabar domin zaben sabon shugaban kasa da ƴan majalisar dokoki da kuma shugabannin ƙananan hukumomi. Zaben da ƴan jam'iyyun adawa ke fatar zai kawo ƙarshen kakagida da iyalan Bongo suka yi kan mulki na tsawon sama da shekaru 50. Shugaban kasar mai tazarce yana neman wa'adin mulki na uku. Ya kasance shugaban kasar tun daga shekara ta 2009. Kafin nan kuma mahaifinsa ya yi shugabancin kasar ta yankin tsakiyar Afirka mai arzikin man fetur. Albert Ondo Osa daya daga cikin manyan masu kalubalantar Bongo a zaben mai ƴan takara 14 ya ce Gabon ba kayan iyalin Bongo bane. A makon da ya gabata ne Ondo Osa ya bayyana a zaman ɗan takarar shugaban ƙasa na babbar jam'iyyar adawa ta zaben na bana. Sauyin da aka yi wa tsarin zabe a baya-bayan nan ya janyo cece-kuce inda masu adawa suke cewa sabon tsarin zai baiwa jam'iyyar GDP mai mulki wata dama. Komandan sojin ƙasa na Ukraine General Alexander Sirki ya bayyana a jiya Juma'a cewa Russia na shirin sake kai farmaki a yankin gabashin Ukraine da ke ƙarƙashin ikon Moscow. Sirki ya wallafa a shafinsa na Telegram cewa bayan wata guda ana gwamza ƙazamin faɗa tare da tafka asara mai yawa a yankunan Kupiansk da Liman. Makiya sun sake tattara sojojinsu da kuma kayansu a lokaci guda suna girke sababbin rundunoni daga yankin tarayyar Russia. Siriski ya ce sojojin Rasha na kokarin kara yawan karfin yaki da kuma ci gaba da kai hare-hare. Sai dai bayar da cikakken bayani ba, amma ya ce sun ci gaba da lugudan wuta da manyan bindigogi da kuma kai hare-hare ta sama. A ƙarƙashin irin wannan yanayi dole ne mu gaggauta daukar matakan, wato dukkan matakan da zamu karfafa tsaron mu a fagen daga da ke fuskantar barazana da kuma ci gaba a duk inda ta yiwu, in ji shi. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Asabar a cikin rahoton ta na leƙen asiri na yau da kullum kan Ukraine cewa akwai yiwuwar Rasha za ta ƙara tsananta kai hare-hare a Kupiansk da Liman a cikin watanni biyu masu zuwa. Ma'aikatar ta ce mai yiwuwa manufar Rasha a yankin ita ce tsallakawa yamma zuwa kogin Oskil tare da samar da wani yanki na kariya a yankin Luhansk. A jiya Juma'a wato manzon Amurka a Iran ya gana da iyalan ɗan ƙasar Jamus Jamil Sharman da aka yanke masa hukuncin kisa a watan Fabrairu a Iran bayan da aka same shi da laifin jagorantar wata ƙungiyar masu tsatsauran ra'ayi da kai mummunan harin bam a shekara ta 2008. Mataimakin jakada na musamman Abraham Pale ya saka hotonsa tare da ɗan Sharman da kuma Elsa Gazelle a dandalin sada zumunta na X wanda aka fi sani da Twitter a da. Na yi farin ciki da samun damar ganawa da dangin Shamil Sharmad a yau. Bai kamata a tsare shi a Iran ba, kuma muna fatan ganin ranar da zai sake haɗuwa da masoyansa, NG Pale, da take mayar da martani ga saƙon. Gazelle Sharmad ta ce ta shaidawa Fale cewa tana buƙatar gani a aikace, kuma dole ne mahaifinta ya kasance a cikin duk wani shirin da aka amince da shi na ƴantar da 'yan ƙasar Amurka. An kama Jamshid Sharmat wanda shi ma yake da izinin zama a Amurka a shekara ta 2020. Ma'aikatan leƙen asirin Iran a lokacin ta bayyana shi a matsayin shugaban ƙungiyar ta'addanci ta Tonda, wanda ya jagoranci ayyukan ta'addanci da makamai a Iran daga Amurka. Majalisar Masarautar Iran ko kuma Tonda mai hedikwata a birnin Los Angeles ta ce tana neman maido da daular Iran da juyin juyi halin musulunci ya haɓar da ita a shekara ta 1979.
Sunan ba da jimawa Murtala zai kawo mana ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Hukumomin jamhuriyar Niger sun umarci jakadan Faransa Sylvain Ité ya fice daga ƙasar a cikin sa'o'i 48 daga jiya Juma'a 25 ga watan Agusta. Sai dai ma'aikatar harkokin wajen Faransa a nata ɓangaren ta yi watsi da matakin, saboda haka babu inda jakadan zai tafi sakamakon rashin aminta da hukumomin mulkin sojan ƙasar da suka ce ba su da halacci. Wakilin murya Amurka ya mai Sulaiman Mumin Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Rashin amsa gayyatar da ministan harkokin wajen Nijar ya yi wa jakadan Faransa Sylvain Ité domin ya amsa wasu tambayoyi a jiya Juma'a 25 ga watan Agusta ya sa ofishin ministan gwamnatin rikon ƙwaryar ƙasar Nijar bashi umarnin ficewa daga ƙasar kafin shuɗewar wa'adin kwanaki biyu, wato awoyi 48, kamar yadda yake rubuce a takardar da aka aike wa ofishin jakadancin Faransa da ke nan ya mai. Kungiyar M Sosande wacce ta juma tana fafutuka kan bukatar ganin Nijar ta kwatar wa kanta cikakken yancin kai daga Turawan mulkin mallaka ta yaba da wannan mataki. Farmata taya kusace a M Sosande.
Matakin yayi daidai in akwai yadda haka ma ya kamata a daukan mai shi, kuma amma ba shi lokaci ya ma dade da bai bar kasan nan ba, saboda duk wani rene hankali da horan shi take ma Nijar jakadan nan shi ma wani babban kwaro ne, tunda har ya samu lokaci yake ma mutane wai ruwan da muke sha a Nijar ruwan Turai ko kuma ruwan Faransa ne.
To sai dai ra'ayoyi sun sha bamban akan wannan batu, domin a ra'ayin wani jigo a jam'iyyar PNDS Sahanin Muhammadu an yi kuskure wajen yanke wannan shawara.
Abu ne wanda yake tabbatar da cewa da busu gane ya ne kasa take tafiya kamar irin Nijar. Ba ka tasowa haka nan kawai kace za ka dauka irin decision irin wannan haka nan kawai kamar dai kayan wasa. Abu yana son nazari sosai saboda akwai wanda su an ce musu kawai Faransa kawai shi kenan sai su fi, saboda wannan ne wasan suke goyon bayan su.
A martanin da ta mayar sa'o'i kaɗan bayan bayyanar wannan mataki, gwamnatin Faransa ta yi watsi da shi saboda dalilai masu nasaba da abin da ta kira rashin halaccin mahukuntan Nijar na yau. Har ila yau ga ra'ayoyin wasu 'yan ƙasa akan wannan takaddama.
Faransa ƙasa ce ta demokratiya, kuma sun tabbatar da cewa ba su yarda da su ba, saboda ba aiwa wanda 'yan ƙasa suka zaba kai kaza ka kawai kai tsaye kace kawai kai baka so ne, kuma kai kace wai kashi bai kuwa suka ya zama da Nijar.
Mu da muke da ƙasar mu, kuma soja da suka dauka sun rushe duk waɗansu takardu wanda ake zancen harkar demokratiya wanda dan zan regime exceptional. Kenan jakada horan shi ta yarda da soja ba ta yarda da sojawa ba zai bar garin nan.
Tun a washegarin juyin mulkin 26 ga watan Yuli ne aka shiga takun saka a tsakanin gwamnatin Faransa da sojojin majalisar CNSP, yayin da Faransar ke matsin lamba akan su mai da shugaba Mohamed Bazoum kan mukaminsa. Sojojin a nasu bangare sun tsinke dukkan wata yarjejeniyar ayyukan soja da ke tsakanin kasashen biyu. Hasali ma sun umarci kasar da ta yi wa Nijar din mulkin mallaka ta kwashe dakarun da ta girke a kasar da sunan yaƙi da ta'addanci. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Har yanzu yawancin ƙasar Kenya bai da wutar lantarki kusan sa'o'i 12 bayan daukewar wutar lantarkin da ba a tantance mafarinsa ba a daren jiya Juma'a, da ya sanadiyar rufe babban filin tashi da saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa, lamarin da kuma ya sa wani ministan gwamnati ya nemi gafarar jama'a da ba kasafai akan samu irin haka ba. Wasu manyan asibitocin Nairobi da kuma ofishin shugaban ƙasar sun shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa har yanzu suna amfani da injinan samar da wutar lantarki. Daukewar wutar lantarki na baya-bayan na duk faɗin ƙasar na zuwa ne makonni kaɗan kafin gwamnatin Kenya ta karɓi bakuncin taron ƙolin Afirka na farko kan yanayi, inda makamashi zai kasance cikin muhimman batutuwa. Kenya na samun kusan dukkan makamashinta daga hanyoyin da ake sabuntawa. amma ababen more rayuwa da kuma zargin rashin kulawa sun kasance wani batu a kasar mai mutane sama da miliyan 50. Yau Asabar hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta dakatar da shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar Spain Luis Rubiales daga aiki yayin da kwamitin ladaftarwa ke gudanar da bincike kan halayyar da yayi a wasan karshe ta gasar cin kofin duniya ta mata wanda ya hada da sumbatar yar wasa ba tare da amincewar ta ba. FIFA ta ce an cire Rubiales daga dukkan ayyukan kwallon kafa na tsawon kwanaki 90 har sai an bude shari'ar ladaftarwa a kansa a ranar Alhamis. Rubiales ya ki yin murabus daga shugabancin hukumar kwallon kafar a jiya Juma'a a wani taron gaggawa na majalisar gudanarwar hukumar kwallon kafar Spain lokacin da ake sa ran zai sauka daga mukaminsa sakamakon matsin lamba daga gwamnatin Spain da erwa da kuma ƴan wasa mata da kungiyoyin kwallon kafa da kuma jami'ai. FIFA ta bayar da jadawalin hukuncin da kwamitin wato FIFA bata bayar da jadawalin hukuncin da kwamitin ladaftarwar ta zai yi ba. Alƙalan ladaftarwa na wato na hukumar na iya sanya takunkumi kan ɗaiɗaikun mutane tun daga gargaɗi da tara har ya zuwa dakatarwa daga wasanni. Matakin na FIFA ya zo ne bayan da hukumar kwallon ta Spain ta mai barazanar ɗaukar mataki kan ƴar wasa Jenny Hermoso saboda ƙin amincewa da irin sumbatar da Rubiales ya yi a lokacin gabatar da lambar yabo da kofi bayan da Spain ta yi galaba kan Ingila da ci 1 da nema a ranar Lahadin da ta gabata a Sydney ta kasar Australia. Dakatarwar ta FIFA za ta haramta wa Rubiales yin aiki a sha'anin kwallon kafa ko kuma tuntubar wasu jami'ai.
Murtala Faruku sanyin na kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Yau 26 ga watan Agusta yake bikin ranar Hausa ta duniya. Masu iya magana dai na cewa kowa ya bar gida gida ya bar shi. Sai dai duk da haka Hausawa mazauna Turai sun ci gaba da raya al'adunsu duk kuwa da nisan da suke da shi da kasar Hausa da makalubalen da suke cin karo da su daga lokaci zuwa lokaci a kokarinsu na son ganin sun raya al'adar a kasashen Turai. Wakilin muryar Amurka Ramatu Garba Baba ta hada mana rahoto kan yadda Hausawa da ma waɗanda ba Hausawa ba ke bikin ranar Hausa ta duniya.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Bello Sisko daga nan kasar Jamus. Ina ce ƴan uwana al'ummar Hausawa, muna ranar Hausa ta duniya.
Ya zama dole mu girmama wannan rana ta Hausa ta duniya. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Ana Haruna Salisu amma mutane sun fi sani da Cizo. Sunana Abubakar Bello Ismail wanda kuka sani da Ajis Fulani. Ina ce daukacin al'ummar Hausa na duniya a duk inda suke murnar ranar zagayowar Hausa ta duniya baki daya.
Yadda wasu daga cikin Hausa mazauna kasar Jamus ke murna da zagayowar ranar Hausa ta duniya kenan. Sai dai kuma ba Hausa kadai ne ke maraba da zuwan wannan ranar ba. Don wasu daga cikin Turawan Jamus da ke sha'awar koyon harshen Hausa su ma sun yi tsokaci albarkacin ranar Hausa ta duniya.
Suna na Asfat, jama'a baka da ranar Hausa ta duniya.
Sunana Mark kuma ni dalibi ne a Jami'ar Kolon a kasar Jamus.
To wannan dai ya nuna yadda harshen na Hausa ke ci gaba da samun karbuwa a sauran sassan duniya. Sai dai duk da irin wannan ci gaban da aka samu, akwai dai kalubalen da harshen ke fuskanta sosai musamman ma a tsakanin Hausawa. Inji Malam Ibrahim Musin, wani malami ɗan Najeriya da ke sashen koyar da al'adun Afirka a jami'ar birnin Cologne da ke arewacin kasar Jamus kuma ke koyar da Jamusawa harshen na Hausa.
Harshen wadatattun kayan karatu na zamani wajen koyar da shi yara da kuma matsalar da wasu iyayen ke da suke nuna kyama da harshen wajen kin yi wa ‘ya’yansu magana da harshen ko da matsala kuma wadda ita ma tana tasiri ga wajen koyo da koyar da wannan harshen na Hausa shine matsalar tsaro a ƙasashenmu na Najeriya kuma yanzu ma Nijar an samu matsala da dai sauran wajajen da Hausawa su.
To a ɗaya ɓangaren kuwa ɗaya daga cikin ƙalubalen da wasu daga cikin Hausa mazauna Turai ke fuskanta shine yadda yaran da suke haifa a Turai ke fuskantar koma baya wajen magana da harshen. Anan Malam Ado Salifu ya shawarci waɗanda ke fuskantar wannan matsalar da su tashi tsaye don nemawa matsalar mafita.
Ina kire ga al'ummarmu ta Hausa, musamman wanda muke zamna a Turai, da mu yi kokari mu yi makarantu da yaranmu za su je su koyi yaranmu, tunda ya bayyana yaranmu ya sa kuma yaranmu su yi koyi yaran nan yanda ya kamata.
To alƙalma daban-daban dai sun nuna irin bunƙasa da harshen Hausa ke ci gaba da yi a faɗin duniya. Bincike na baya-bayan nan ma ya nuna cewa harshen ne na 11 a wajen girma da yaduwa cikin hanzari a duniya. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
A gaida Ramatu Garba Baba, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 16. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
A tafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya ya yi tattaki ne zuwa wata cibiya da aka dora mata alhakin horar da harkar sufuri a Najeriya da ke garin Zaria. A cikin hikimar magabata sun fahimci rashin kula da harkar sufuri na haddasa kalubaloli da dama da ka iya kai ga asarar rayuka da samun raunuka masu nakasa mutane da ma matsaloli da suka shafi tattalin arziki da kiwon lafiya da sauransu. A don haka magabata sun ba da gudunmuwa ga wannan sashen. A ciki har da wannan cibiya da wakilin sashen Hausa a Kaduna Isa Lawal Ikara ya kai jiki domin sanin takamaiman aikin da cibiyar ke yi. Ga dai tattaunawarsu da shugaban cibiyar da ya bayyana kansa kamar haka.
Sunana Dr. Danjuma Adamu Ismail, ina aiki a nan Nigerian Institute of Transport Technology, wato hukumar cibiyar horar da harkan sufuri da kenan Zaria, kuma ni matsayina director ne a nan wurin. Na fara aiki a nan wajen shekara wajen 20-30 kenan yanzu. So munan hukuman cibiyar
kana da wannan hukuma ita ta haura ma shekara 30 kenan
a tun zamanin shagari aka fata lokacin, amma ta fara aiki 1986 wato 1986 lokacin sojoji lokacin Babangida, a lokacin aka fata ta fara aiki ta fara abin, amma lokacin shagari aka fara aidiyan aka fata.
Amma ta kamar mai menene wannan hukuma take?
Okay, abinda take shine ita cibiya ce na karkashin na gwamnatin tarayya da ke ba da horo harkan sufuri da kuma bincike da kuma abinda mai kiran shi sa ido harkan sufuri da ke Najeriya da duniya. Mu ga ina za mu tallafa ma ita Najeriyan gwamnati akan harkan sufuri, domin sai da in kana da masana to shi masanin zai dinga ba gwamnati shawara, to kaji manufan mu anan kenan. Amma dai ainihin dai mu ba da horo ga harkan sufuri lokacin da aka fata a Najeriya 1986. In ka duba za ga harkan sufuri ilimin sufuri babu shi a universities ɗin a jami'o'in. Duk wanda ya fito sai dai ya fito daga degree akan tattalin arziki ko geography, to su ne za ka same suna managing ɗin sufuri ɗin. To kuma waɗannan su ba su da cikakken knowledge ɗin akan abin. To karke shi sai aka ce to ta yaya za a ai feeling gap din wannan abin, wato a samu a cike wannan gurbi da ake da shi na ramasa ilimi. Sun sai aka ce a kafa wannan makaranta, duk wanda aka dauke shi daga jami'a ya fita gama jami'an shi to a bashi horo na wata 6 kaga ya cike gurbin akan harkan sufuri ya san kan sufuri wanda zai zo ya si manager din wannan sufurin Najeriya to kaji lokacin da aka fata kenan sai aka fata da niyan za a program guda biyu akwai matsakaicin zango akwai kuma dogon zango ko kuma akwai gajejirin zango karatu gajerin zango short courses kenan wanda za a sati daya sati biyu har wata daya ana yi to aka zo dogon zango kuma shi daga wata shida har shekara biyu har shekara uku da suka wuce
shi kamar horon mai ake mai da hankali wajen ganin an yi a horarwar da ake
abinda za a duba a ga in misali kana harkan transport ne maritime me ya kamata na ruwa me ya kamata ka samu ilimi akai harkan da zaka rike waf kenan port shine mun kira shi port dai haka tashar ruwa ta jirgin ruwa ilimin da ya kamata ka samu ka rike shi ilimin da zamu baka in kana harkan airport ne jirgin sama shi kuma wani ilimi ya kamata ka samu na rike na kai aiki a wajen shi ma zamu baka in kuma kana aiki a jirgin kasa ne haka shi ma wani ilimi ya kamata a ce ka samu long term shi ne sai mu baka irin ilimi akan wannan
wato sufuri dai koma wani iri ne ko jirgin sama ko ruwa ko kasa duka wannan hukuma tana
duk tana bada horo akai da karami wannan na sati ɗaya sati biyu da kuma na ni shekara ɗaya shekara biyu to amma da kaida sai aka zo aka ce mana mu zamu yi shekara ɗaya ko shekara biyu to sai dai ka ba mutum ko postgraduate diploma ko gubban diploma ko kuma master's degree to a ga'ida kuma aka ce dokar Najeriya tace in za ka yi wani to sai dai university za ta bayar to shi ne sai muka yi haɗin gwiwa da Jami'ar Ahmadu Bello University ita ta yadda muna da ƙwararru akan waɗannan amma ita kuma ita za ta ba da takarda shaidan cewa an yi kaza kaji haka inda muka yi saboda ku suke duba mana suka sa mana ka'idoji mun ko muna cikawa shikenan duk daliban idan sun gama ko postgraduate diploma wato gubban diploma da kasa ko kuma gubban degree wato masters to AVN za ta baka certificate ba sun amince da karatun da muke bayarwa
shirin murya Amurka na sauka lafiya yana mai da hankali matuƙa akan abin da ya shafi zirga-zirga da sufuri yadda za a sauka lafiya ana magana sai an samu ƙwararru ko kuma kuna ba da horon da za a samu ƙwararru ya kuke yi wajen musamman masu tuki wajen ba su horo kuna ba da horon ko kuna horar da masu horawa ne kamar irin hukumar kare haddura ko kuma karɓar hukumomi na jihohi yanzu Karota ko Kasaliya kamar a Kano ko Kano
to a gaida na Ikara daga wannan tambayan ce kuma za mu tashi a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu yanzu a madadin bakon namu Dr. Danjuma Adamu Ismail da Isa Lawal Ikara da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka musamman Julie Gresham da ta daidaita mana sautin shirin Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
a gaida Baba Yako Makeri yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta email. Saƙonmu na farko ya fito ne daga Jamila da Fatimatan Ado Salati Goma ga Annabar Jau da Ishan Usain Dangote Karasuwa da Maryam Babagana Alhaji Nukiyawa Chakala tare da Aishan Lawan Bini Hambali MK dan Silva Sokoto daga Cibiyoyin Hausa. Mu dai ba Hausawa bane amma wallahi muna alfahari da harshen Hausa domin da Hausa muke aika ma gidan rediyon Amurka sako da isar mana da shi a duk inda muke so don haka muna taya Hausawan duniya murnar zagayowar wannan rana ta Hausa ta duniya a ƙarshe muna addu'ar Allah ya sa mazajen mu su yi mana kishiyoyi Hausawa domin mu ƙara daukan darasin Hausa a wurin su. Sako na gaba ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo Ungwa Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya yace salam biyo Hausa Allah ne kadai ya san irin yawan al'ummar da suke kwana da yunwa a kasar mu Najeriya sanadin tashin rayuwa da muke fama da shi don yi amfani da wannan dama ni kira ga masu hannu da shuni da su taimakawa mabukata domin a gaskiya ana cikin wani hali duk wanda ya taimaki wani Allah zai taimake shi daga bisani nake addu'ar Allah ya kawo mana sauki amin summa amin. Sako daga Zainab matar Husaini Ali mai gishiri Rijau tace salam sashin Hausa hakika sashin mata sama da 40 da mayakan Boko Haram suka yi a jihar Borno akan wani abin tada hankali ne kuma wani koma baya ne ga shanin tsaro don haka ya zama wajibi ga mahukunta su duk mai yiwuwa domin ganin sun ceto rayuwar waɗannan bayin Allah da kuma dakile sake faruwa hakan a nan gaba a ƙarshe ina roƙon Allah ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa a Najeriya da ma duniya baki ɗaya amin Sakon Malam Hamidu Kalalabuwa jihar Difa tare da Malam Dogo Direba Kalalabuwa suka ce salon biyo Hausa da fatan kowa yana lafiya mu a yau muna addu'a zuwa ga kasar mu Niger sa zaman lafiya Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar mu Niger baki daya amin summa amin Sai sako daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Nigeria take assalamu alaikum biyo Hausa gamayyar malaman addinin musulunci daga Nigeria take kokarin sasanta rikicin jamhuriyar Niger akan abin ayaba ne matuka da karshe nake addu'ar Allah ya sa hakarsu ta cimma ruwa sakon mu na karshe ya fito ne daga Shehu Adamu Jau yace hakika yau take ranar Hausa ta duniya tabbas mu Hausawa muna matuka alfahari da wannan rana fata da roƙon mu shine harshen namu ya ci gaba da yaduwa har ya mamaye duniya baki daya Allah ya sa haka amin to madalla to kafin mu kai ga shirin mu na karshe ga wannan sako
lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani wayeye ne ke son a ƙara ganar da shi Masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya fabata dan haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai dan hazo mai dan dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya zamantakewa lafiyar jiki tsaro tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya kar ai wata a aika da tambayoyi da filin ansoshin tambayoyinku Na sashen Hausa na muryar Amurka ta Hausa Service at voanews.com sannan a saurari ansa daga kwararru a shirinmu na daren ranar Asabar Allah sa mu dace
Madalla yanzu kuma ga labaran duniya takeice
To hadis a takeice masu kada ƙuri'a gaban sun yi tururuwa a rumfunan zabe a yau Asabar domin zaben sabon shugaban kasar da ƴan majalisar dokoki da kuma shugabannin ƙananan hukumomi zaben da ƴan jam'iyyun adawa ke fatan zai kawo ƙarshen kakagida da iyalan Bongo suka yi kan mulki na tsawon sama da shekaru 50 shugaban kasar mai tazarce yana neman wa'adin mulki na uku ya kasance kuma shugaban kasar tun daga shekara ta 2009 Komandan sojojin ƙasa na Ukraine General Alexander Sirski ya bayyana a jiya Juma'a cewa Rasha na shirin sake kai farmaki a yankin gabashin Ukraine dake karkashin ikon Moscow. Sirski ya wallafa a shafinsa na Telegram cewa bayan wata guda ana gwabza kazamin fada tare da tafka asara mai yawa a yankunan Kupiansk da Liman. Magiya suna sake tattara sojojinsu da kuma kayansu a lokaci guda suna girke sababbin rundunoni daga yankin tarayyar Rasha. A jiya Juma'a manzon Amurka Iran ya gana da iyalan dan kasar Jamus Jamshid Sharmad da aka yanke masa hukuncin kisa a watan Fabrairu a Iran bayan da aka same shi da laifin jagorantar wata kungiyar masu tsatsauran ra'ayi da kai mummunan harin bam a shekara ta 2008 wato mataimakin jakada na musamman Abraham Pale ya saka hotonsa tare da dan Sharmad da kuma ƴarsa a dandalin sada zumunta na X wadda ake kira Twitter a da har yanzu yawancin kasar Kenya bai da wutar lantarki kusan sa'o'i 12 bayan daukewar wutar lantarkin da ba a tantance mafarin sa ba a daren jiya Juma'a wanda ya sanadiyar rufe babban jirgin sama wato filin sama na kasa da kasa yau Asabar hukumar kwallon kafar ta duniya wato FIFA ta dakatar da shugaban hukumar kwallon kafar kasar Spain Luis Rubiales daga aiki yayin da kwamitin ladabtarwa ke gudanar da bincike kan halayyar da yayi a wasan karshe ta gatar cin kofin duniya ta mata wanda ya hada da sun batar yar wasa ba tare da amincewar ta ba
to masu sauraro da haka kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin ciki har da shirin amsoshin tambayoyinku kan zuwa madadin Murtala Faruku Sanyina da ya karanto labarai da kuma Julie Leathers Rasham da ta bada umarni da ma injiniyar mu ta yau Nashwa. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirin mu na dare.